Bayan gundumar birnin Kwani ministan cikin gida mai kula da tsaro Bazoum Mohammed
ya kai a yankin Azawak a garin Azai inda ya jagoranci taron samun tsaro da zaman lafiya a yankin Azawak da ya hada jahohin tawa da na agadarsa. Taron ya wakana tare da halartar ƴan majalisun dokoki na ƙasa da suka hito daga jahohin tawa da agadar da sarakunan gargajiya na wannan yankin da gwamnonin wannan jahohin da masu fada ajin na wannan yankin da magajin nan gari da ma sauran membobin gwamnatin kasar. Malam Bazoum Mohammed shine ministan tsaro na cikin gida na jamhuriyar Niger a lokacin da yake wa mahalarta taron jawabi game da zaman lafiya a wannan yankin da duk fadin kasar a daidai lokacin da sha'anin tsaro ke kasancewa babban kalubale ga hukumomi da ma al'ummomin jamhuriyar ta Niger.
De mon favorable la zone de la Zawa est épargnée par des fonds.
Duk da kasancewar yanayi mai wahalar gaske, yankin Azawak ya nisanta da waɗansu lamura da muke gani a waɗansu yankunan ƙasarmu. Harakar tsaro harkar al'umma ce, da zaran al'umma ta ƙi miyagun ɗabi'u to zaman lafiya zai dawama kamar yanda yake a wannan yankin na Azawak a halin yanzu, kuma dole mu yaba muku game da hakan. Shi kuma Honorable Yasin Muhammad dan majalisar dokoki na ƙasa da shi to daga wannan yankin yana cewa wannan taron zaman lafiya da ira azai ce ta shirya shi domin ƙara dawamar da zaman lafiya a yankin Azawa, kuma za mu fadada abin zuwa sauran da'irorin yankin Azawa domin zaman lafiya yana da kyau, kuma tabbas akwai kwanciyar hankali da zaman lafiya halin yanzu a yankin Azawa. Kuma mahalarta taron na zaman lafiya da ministan na cikin gida Bazoum Mohammed ya jagoranta a garin Azai wanda da'irar Azai ta shirya a yankin Azawa sun gabatar da bukatocinsu ga ministan domin ya isar da su ga gwamnati da shugaban kasa. Ismail Ikan shi ne ya karanta kote-koten al'ummar Azai da ta Azawa.
Finalización de un forum a nivel turnal de las diferentes comunas sin la fe, la seguridad, la cohesión social.
A shirya taro a kan maganar tsaro, zaman lafiya da bunƙasar tattalin arziki a kowace shekara a cikin ɗaya daga cikin da'irorin Azawa. A tabbatar da an yi aiki da abin da wannan taron ya cimma, haka ma ta samar wa al'ummar gundumar Abala da ma ta garin Azai wadatattun ruwansha. Haka ma muna roƙon a girka rundunonin soja a Azai da Tamaya domin su tabbatar da tsaro da zaman lafiya da suka girku a yankin Azawa.
Pour accompagner les efforts de paix et de stabilité acquis.
Haka ma taron da ya wakana a garin Azai a cikin gundumar Abalak ta jihar Tawa ya tafi maganar kawo ƙarshen kwararan matasa zuwa ƙasashen waje daga wannan yankin da ma takawa fatocin jama'a da safarar bakin haure burki a wannan yankin na Azawak. Haruna Mamman Bakwa na birnin Kwanni, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar.